gaya mana sunan ki ki kuma ba mu labarin ki na ilimi.
Da farko dai sunana Baraka Salisu Abdullahi, na garin Kano, nayi karatu na primary a nan Kaduna, wato Model International School, sannan nayi secondary school ina a Zaria, wato FGGC Zaria, Fasawa kenan.
Wani course aka karanta a jami'a, shin abinda ake son a karanta shi aka karanta?
Daga nan a shekarar da na gama na samu admission a ABU, wanda a gaskiya course din da na apply shi na samu, wato mass communication. Muka yi haka nan muka gama shi, alhamdulillah mun gama shi successfully a cikin 4 years. So gaskiya immediately muna gama ABU din muka samu muka wuce service a can Jigawa, daga nan kuma mun dawo mun gama yanzu dai ana sacin aiki tukun na ba riga an samu ba.
Wani irin gwagwarmaya aka fuskanta a yayin karatu kasancewar ki mace, ko ko abin ya zo miki da sauki?
Ai, kowane irin abu kake da kai kalubale daban-daban da zaka fuskanta, sai dai na wani yafi na wani. Irin kalubalen da muka fuskanta lokacin da muke karatu gaskiya sun hada da yanayin lokacin karatu. Tunda ba ki gani wani za a zo a yi fixing abu baya cikin timetable, za a samu kushi, sannan a zo a kai har dare, dan ban manta da wani course da muka taba yi muka kai har dare ana yi. Muna yin wannan course din ana gamawa sai ga ruwa, kuma gashi dare ne, gashi lokacin mu ba ma zama a cikin makaranta, cikin mu kuma akwai matan aure har da masu yara. Gani irin lokacin za a samu matsaloli da yawa, dan na san dai ba maza mu an samu masu kau da kai ba, gaskiya irin wannan abin ya kan kawo matsaloli sosai. Ko ni a wannan lokacin sai da nake a gida nake faɗa musu ina kuka, gashi an fara ruwa an zo an ɗauke wuta sai iho mi. Gaskiya abin sha'awa ne, yanda da idan kin duba za ki gani yadda ba a damu da karatu ba, musamman arewacin Nigeria, lokacin sai dai aka kama mutane a kai su makarantar ma irin kamar ana tilasta su. To yanzu mazan na zuwa, kuma yanzu matan ma dai kamar sun fi jajircewa wurin zuwa makaranta. Sannan idan kika duba harkar jaridan nan, da babu mata a cikin shi, yanzu ko mata suna shiga ana yi da su, kuma suna ba da babban gudunmuwa a wuraren, kamar yadda na taba ganin wani wannan da kika yi akan rashin ruwa da yan wasu wuri suke fuskanta a nan cikin Kano, akan wani ko ina ne. To na gani kuma yanzu kamar an fara musu aikin, kin ga ai babban ci gaba ne.
To madalla malama Baraka Salisu, da fatan mata matasa za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria. Thank you.